kofin zakarun kasashen turai na kasar shekara 19 UEFA championship na shekara 2017 wanda ake yi a can kasar Georgia inda ake matakin wasan kusa da na karshe a semi final a jiya kasar Portugal na kasar shekara 19 sun samu nasara kan kasar Netherlands da kwallo daya mai ban haushi Ingila ta doke Czech Republic ne da kwallo daya da babu yayin da a ranar Asabar 15 ga watan Yuli na shekara 2017 in Allah ya kai mu za a buga wasan karshe wato final na gasar ta UEFA championship na shekara 2017 na yan kasar shekara 19 tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Portugal da kasar Ingila za a buga wasan ne da misalin karfe 5 na yammaci a gogon Nigeria Niger Cameroon da kasar Chad idan muka dawo bangaren sai da sauran yan wasan kwallon kafa na duniya ko yayin da ake shiga fara league na kasashe daban-daban kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta ba da sanarwar kammala tsayin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil mai takalai da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich suna Douglas Costa dan shekaru 26 da haihuwa shi godan Albert ya koma kungiyar kwallon kafa ta PSG daga tsohon kungiyar ta Juventus wanda ake tunanin da zai dawo kungiyar Manchester City da fafa ta wasa a bana Inter Milan ta kare ta rade ratin da ake na cewa kungiyar Manchester United tana zaro dan wasan ta mai suna Eva Sloan City ta ki amincewa da tayin da kungiyar kwallon kafa ta Everton ta yi mata akan dan wasan ta Gordon Lee akan kudi fam miliyan 40 kungiyar kwallon kafa ta Barcelona tana zauracin Marco Baretti daga kungiyar kwallon kafa ta PSG inda Barcelona ta ce za ta yi duk inda za ta yi don ganin ta kawo dan wasan kungiyar ta a kakan wasan bana huta lafiya